Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai barin gado ya shaka kausar suka gun wasu al'umman kasar biyu bayan ya kaddamar da wani mutum-mutumi na kansa a wajen wani asibiti dake jihar yammacin kasar. Shugaban ya kaddamar da wannan mutum-mutumi ne a lokacin da yake ziyarar godiya ga al'umman yanki na basa damar jan akalar tafiyan al'umman kasar har tsawon shekara 8, a cewar ministan yankin Kwabena Ocherda Komensa. Mutum-mutumin da aka gabatar a lokacin ziyarar godiya an yi shi ne don tunawa da ayyukan raya kasa na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a cikin wa'adi biyu na mulkin sa, kamar dai yadda Yusuf Fufana babban jami'i a ma'aikatar sadarwa ta kasa ya mini ƙarin bayani.
Ai ba su tashi ne kan banza kawai suka bashi wannan abu ba, ba su kyan shi ba, wato sun nuna farin ciki da irin taimakawa da yayi, domin wannan region ne region da muka neglect, bi ma'ana kowane government aka yi ya zo yana juya musu baya. Irin aikin da Nana Addo ya yi wurin ba wani government da ya taba yi.
Wani dan majalisa na babban jam'iyyar adawa Emmanuel Ama Kofi Buwa ya yi Allah wadai da wannan mutum-mutumi da ya buga ma a shafin sa na X, yana mai cewa mutanen yankin yamma sun cancanci fiye da waɗannan abubuwa na nuna sun kai, kuma ma wasu sun yi na'amda irin wannan ra'ayi inda sun ka nuna shakku kan muhimmancin mutum-mutumin a daidai lokacin da wasu tsare-tsaren shugaban kasa suka kasa cikawa tare da ma matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasa.
Sunana Mustafa Kamil. Kan cece-kucen da ake yi kan batun mutum-mutumin Akufo-Addo gaskiya ne ba tsari bane, bai yi shi kan adace ba, domin kuwa inda yana da tunanin ɗan Ghana a cikin wannan hali da ake ciki ba tunanin wannan, sai dai wannan abin da yake yi. Mu dai inda za a yi rayuwa wannan abin a buge kawai.
Ga zan kasho cikin skinita ko wani aiki za a gwadcewa kamar Nana Addo ya yi ya soma ya kare, bayan ya ce da ya soma shi makasa ne da ke nan cikin takwa ya soma, amma bisa yanzu wannan aiki an da aka tada su da ba a samu kuɗi an biya su ma'aikatan ba. Me yasa shugaban ƙasa ya ɓata lokaci ya ɓata kuɗi ya yi wannan mutum-mutumi nashi?
Duk da cece kucin da ake yi, wasu ɗan Ghana sun ƙare wannan abin tunawa inda suka yaba da gudunmuwar da shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayar, musamman tsarinsa ta neman ilimin sakandare kyauta.
Nana Saifuddin Bala Ahmad, inda Akufo-Addo ya iya ya yi wannan abin nan, ni na ga normal. Saboda Akufo-Addo ne wani shugaba ne da nake kamar Ghana ba yau wani rana Ghana ya mu ya tuna da Akufo-Addo. Kuma lokacin da Ghana ya tuna da Akufo-Addo ne shine lokacin da zai ma mutum wuya ya cire kudin shi ya kai yawo cisku wurin lamarin free exchange da Akufo-Addo ya kawo.
To sai dai batun daukan da wainiyan gina wannan mutum-mutumi na daga cikin abubuwan da suka dau hankali na jama'a, inda masharhanta ke ganin zai iya barnata dukiyar kasa har idan an yi amfani ne da asusun gwamnati wajen gina wannan mutum-mutumi, inji Isa Abdulsalam.
Abin da aka yi ga inda gaskiya kudin kasa aka dibi aka yi wannan aka ba shugaban kasa ba yi daidai ba, domin ba inda kasa zai yi gore cewa in shugaban kasa aiki ya ba kasa a mai wannan state, domin duk abin da yake ana bashi albashi shi ana biyan shi ana kiyaye lafiyar shi ana kiyaye bashi su wannan shi komai domin ayyukan da yake, amma na ce da state ko shugaban kasa ne na tumu dogo sun kurma hali wala shi tuki ya cin kasan Ghana, amma wannan hospital ne suka yi interest ne da finance ko in kasan biyar by regional minister da sanaka su ce ka ba a mun bi contribution da mu wanka mu anan shi na girmamawa don ya kama na ci gaba a wannan jihar namu, to wannan da ba ne fina.
Wannan rangadi ya kuma kasance dandali ne na yakin neman zabe na jam'iyyar NPP mai mulki gabanin babban zaben da za a yi a watan Disamba mai zuwa, amma kowa suna ganin wannan batu ka iya ma dushe farin jinin jam'iyyar NPP mai neman ƙarin wa'adi daga al'umman Ghana. Zaben bana dai za a fafata ne tsakanin Dr. Mahmudu Bawumia na jam'iyyar NPP kana mataimakin shugaban ƙasar tare da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai neman ƙarin wa'adi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.